الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ƴan uwa muna ƙara gabatar da sahihiyar godiya da dukkan wani dangi ne yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Alhamis a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqamata al-sheikh al-imam abu muhammad al-qasim ibnu ali ibnu muhammad ibnu uthman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala darasi da ya gabata a wancan sati mun gama maqamata 7 ita ce al-barka idiya wanda a cikin ta muna da fadakarwa daya-daya a daidai baitukan da wato malam ya zo da su a farko-farkon makamar inda yake fada laqad asbatu mawquzan bi awja'in wa awjali wa mamnuwan bi muhtali ومنوم بمختال ومهتال ومغتال شيء da yace laqad asbahtu mawquzan yake cewa tabbas wato nawayi gari ina abun mangarewa lafazin mawquzan bayani ya gabata min alwaqdi idan aka ce alwaqdu shine addarbu bi shidda shine a Hausa ake cewa hankada ko bankada ko mangara yayin can wal munakaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan naqiha sai yace biya auja'in wato da cututtuka wa auja'in wato da furgice-furgice kuskuren mu dangane da auja'in mufradin sa shine wajan to sai muka yi tuntuban halshe sai muka ce wajlun muka yi iskanul jin shi kuma bi fatihil jin ne mufradin sa wajan muka yi istishhad da fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul anfal da kuma suratul hijr a cikin suratul anfal innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu wajlat qulubuhum a cikin suratul hijr wa nabbihum an dayfi ibrahim idh dakhalu alayhi faqalu salama qala inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashshiruka bi gulamin adi haka in ka koma hadithin abu najih shine al-irbad ibn sariya allah ya karra masa yadda hadithin na cikin sunan abi daud da sunan tirmidhi yake cewa wa adana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama maw'izatan baliga wajilat minha alqulub wa zarafat minha alquyun fa qulna ya rasulallah ka annaha maw'izatu muwaddi fa awsina alhadith to idan muka dauki lafazin awja da awjal da kuma lafazin azhal gaba dayan su mufradun su kenan ala wazni fa'al kenan awja jam'u mufradun sa wajalun awjan mufradun sa wajalun idan ka dauki azhal mufradun sa shine zahal shine yace wa mamanuwan wato ina abin jarrabawa bi muqtalin wato da mutum wanda yake mai takama da jiji da kai da nuna isa inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakhura sai yace wa muqtalin wato da wanda yake mai wayo da dubara ga yacin illal mustaba'afina minar rijali wan nisa'i wal wilidani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila lafazin muhtal min alhila ne sai yace wa muhtali wato da me neman yi min kisan gilla an gane ko me neman yi min kisan gilla in aka ce qatlul gila shine ka lallabi mutum kai masa dubara ka fudda shi gifi ka hada da shi zamu tashi makama ta gaba قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة الثامنة المعرية ما لم الله يجيك أنسنا فدا وأن مقامة تتقص ودا أكي كيران تدسونا المعرية وأن أندنغن تاتني إزوا ونبرني واتو دغتشكين biranen Baghdad ko kuma biranen Sham waɗanda suka danganta wannan birni na Ma'arra izuwa Baghdad sun danganta ta ne izuwa An-Nu'man ibn al-Mundhir al-Ghassani an gane ko waɗanda ko suka danganta ta izuwa birni biranen Sham izuwa Sham sun danganta ta ne izuwa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin sigarus sahaba shine An-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'ad al-Ansari wanda sababin danganta birnin izuwa gare shi ya sauka wato a birnin wato anan tsakanin birnin Hama da birnin Halab wanda waɗannan birane biyu suna daga cikin manyan birane na Suriya an gane ko Hamata da kuma Halab to anan dan sa Allah ya masa rasuwa shi An-Nu'man ibn Bashir to a sababin haka sai ake danganta wannan birni izuwa gare shi akwai wani shahararren mawaki Abu al-Ala al-Ma'arri an danganta shi ne izuwa Ma'arratin Nu'man to shi ne mallan yake fada akhbara al-Harith ibn Hammam al-Harith ibn Hammam wato ya bada labari annahu qala shi yake fada ra'aitu min a'ashi biz-zamani yace naga daga cikin mafi abun mamaki na kwance tashi ko kace ne yau da gobe shine ake yi nihi da az-zaman idan aka ce az-zaman yau da gobe ko kace kwance tashi lafazin a'ajib jam'i ne na ujuba idan aka ce ujuba abin da ya kai matuka a wajen mamaki kamar yadda in kace abahik jam'i ne na uduhuka wato abin dariya shine yace ra'aitu min a'aji biz-zamani naga daga cikin mafi abun mamaki na yau da gobe an taqaddama khasmani shine gabatuwar wasu mutum biyu masu jayayya da juna lafazin an da abin da ke bayanta fi tawilil masdar an gane ko an da abin da ke bayan tafi ta'wilil masdar ay taqadduma khasmani shine yace an taqaddama khasmani shine gabatowar wasu mutum biyu masu rikici da juna masu jayayya da juna khasman ga yacin hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwaru al-mihrab idh dakhalu ala daud fa fazi'a minhum qalu la takhaf khasmani baga ba'duna ala ba'd ila qadi ma'arratin nu'man, wato shine gabatowar waɗannan mutane biyu masu rikici da juna zuwa alƙalin ma'arratin nu'man. Malam yace ahaduhuma, ɗayan su, qad dhahaba minhu al-atyaban, tabbas wato abubuwa biyu wanda su ne mafi daɗi ga ɗan adam a rayuwarsa, wato sun tafi gabarinsa. Wasu abubuwa ne biyu waɗanda suka fi daɗi a rayuwar ɗan adam, abu na farko shine ɗanɗanon abinci, abu na biyu saduwa da iyali. Me yake nihi wannan kinaya ce? Ma'ana ɗayan wato da tijantaka ta cin masa, kinaya ce an shekuka. Shine yace ahaduhuma, ɗayan su, qad dhahaba minhu al-atyaban, tabbas abubuwa biyu mafi daɗi a rayuwar ɗan adam wato sun tafi gabarinsa. Ko kuma al-atyaban wato shine an-nawm wan-nikah, bacci wato da kusantar iyali. Saboda waɗannan wasu abubuwa ne biyu waɗanda suke ja da baya a lokacin da shekaru suke turawa. Idan mutum ya zama dattijo, baccinsa awoyi ne kawai, a cikin dare idan ya yi baccin awa biyu, awa uku ya ishe shi, ba maganar in an wayi gari sai ya yi wani baccin safe ko ya yi wani baccin rana, wannan duk naku ne na matasa. Amma ka ɗauki yaro ƙarami jinjiri, awa nawa yake yana bacci? To haka ɗanɗanon abinci, idan mutum ya kai wasu shekaru, sai dai a ci kawai don dai a rayu, domin sunna ce ta Allah, ba yadda za a yi ‘ya’yan adam su rayu ba tare da ci da sha ba. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda, ko kuma wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq, kuma wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin. Sai yace wal akharu, ɗayan na daban, ka annahu qabibul bani, yace ka ce wato kirhu ne, ko ka ce tsumingiya, ko ka ce reshe na iccen hannu. Idan aka ce qabil shine kirho, ko ka ce tsumingiya, na alban wato shine iccen hannu. An san hannu ko? Wanda ana magani da shi kuma yana da ƙanshi, wannan kuma kinaya ce, ma'ana yadda wato jikin yaron yake da ni'ima, yaro ne wanda yake matashi. Shine yace ka annahu qabibul bani, ka ce wato kirho ne na iccen hannu, ko kuma ka ce tsumingiya ce wato ta iccen hannu saboda ni'ima. Fa qala ash-shaykh, sai dattijon ya faɗa, ayyadallahu al-qadiya, yace Allah ya karfafi alkali, kama ayyada bihil mutaqadi, kama ayyada bihil mutaqadiya, kamar yadda ya karfafi mai kawo ƙara a sababin alƙalin. Lafazin ayyada ga yacen, wa laqad ataina musal kitaba wa qaffaina min ba'dihi bir rusul wa ataina isa ibn maryama al bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus idh qala Allah ya Isa ibn Maryam zukur ni'mati 'alayka wa 'ala walidatika idh ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa lil mu'minin illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sukula wa kalimatullahi hiya al-ulya wallahu azizun hakim. Sai ka koma cikin suratu Daud, ko mu ce suratu Sad. Wadhkur abdana Daud dhal-aidi innahu awwab. Wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Ya'quba ulil aidi wal absar. Sannan kuma huwa was-samaa banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduhim fa asbahu zahirin. Duka dai shawahidi ne akan ayyada Allahu al-qadiya, yace Allah ya karfafi al-qadi kama ayyada bihi al-mutaqabiya, kamar yadda ya karfafi mai kawo ƙara a sababin al-qadi. Sai yace masa innahu kanat li mamalukatur rashiqatul qaddi, yace ranka ya dade ina da wata baiwa tawa rashiqatul qaddi, meke take zat in tai tsaya ba ta da gantsarwa balantana wata komada. Innahu kanat li mamluka, yace ranka ya dade ina da wata baiwa tawa rashiqatul qaddi, wato madidiciyar tsayuwa ce, ma'ana zat take ba ta da gantsarwa ko wata komada a jikinta. Asilatul qaddi, mai sassantsar wato kudukuki. Asilatul qaddi, kace mai gogeggen kudukuki. Idan aka ce al-qadd, al-qadd shine kudukuki a Hausa, ma'ana nan kuma to kace kunji, wannan Hausa ce ta kusa kusa, ta kurya sai kace kudukuki. Asilatul qaddi wato mai sassantsan kudukuki, ma'ana kuma tinta a goge suke, ba su yi tudu ba kuma ba su yi kurani ba, ba tudu ba kurani, wanda daga cikin sifofi na kyawun halitta. Shi kuma to idan ya fada akwai muni, kuma idan ya taso yi tudu hallo muni ne. Sai ya ce saburun alal kaddi, baiwa ce mai matukar jimiri akan wahala, duk aikace-aikacen da za ka dora mata ba ta gajiya. Lafazin sabur idan ya zamanto bi ma'ana fa'il, an gane ko, yastawi fihi dhakaru wal untha, sai ka ce rajulun saburun, imra'atun saburun, rajulun shakurun, imra'atun shakurun, rajulun lajujun, imra'atun lajujun. Amma lafazin sabur idan ya zamanto bi ma'ana maf'ul, to anan ne yake halatta a sanya alamatu ta'anis, ma'ana ta marbut, an gane ko, kamar yadda suke fada naqatun rakuba, shatun haluba. Kenan in ya zamanto bi ma'ana maf'ul, kaga in kace naqatun rakuba bi ma'ana markuba, shatun haluba ai mahluba. Amma in ya zamanto bi ma'ana fa'il, ba a sanya alamatu ta'anis a sanya ta marbut, sai sanya ta marbut wannan kuskure ne. Sai yace takhubbu ahyanan kannahdi, ita wannan baiwa tawa wato wani lokacin takan yi sassaka kannahdi, yadda ka san ingarman doki. Takhubbu ahyanan, wasu zamannin takan yi sassaka a wajen kai kawo kannahdi, yadda ka san ingarman doki. Watarqudu a aqwaran fil mahdi, wasu lattin wasu lokattan kwa takan yi bacci a cikin asakof sakof. An san asakof sakof itace ne suke kafawa, sannan sai a kulla wani tsumma, sai a saka jingiri a ciki, sai a ringa rauda shi, an gane ko, shine ake kira sakof sakof, shine ake fassarawa a ce zanan goyo, ainihi ba zanan goyo bane. Idan aka kafa itace a can nan sai a kafa, sai a daura wani tsumma, sai a dora jingiri, sai a ringa rauda shi haka, shine ubangiji ta'ala yake fada wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, shine yace wa tarqudu takan yi bacci, ga ya can wa tahasabuhum aiqaban wa hum ruqud adwaran, wato wasu zamunna, lafazin adwar jam'i ne na qawr, wa qad khalaqakum adwara, shine yace wa tarqudu takan yi bacci adwaran, wasu lokatan yace fil mahdi a cikin asakar sakar, wa tajidu fi tammuza massal bardi, wato a cikin watan yuli wata na bakwai, wanda wata ne daga cikin watannin zafi, ita wannan baiwa takan samu takan ji, wato shine massal bardi shafar sanyi, ma'ana tsananin sanyi, kaga wannan ai khilaful adal, shine yace wa tajidu fi tammuza massal bardi, takan samu jin sanyi a cikin watan yuli wata na bakwai daga cikin watannin wato turawa, yace ita wannan baiwa ta wazatu aqali, wato ma'abuciyar da baibayi ce, wa inanin, wato da ragama, idan aka ce aqal shine da baibayi, ko kace iqal irin wanda larabawa suke dorawa wannan makawiya, an gane ko? Asali wani malaminmu yana faɗa daga cikin malaman da suka karantar da mu a jami'ar Madina, yake cewa da lokacin suna kiwon makiya larabawa, wannan idan ka, wato idan ka haura kuminka wannan da baibayi sai ka dora shi a kai, duk inda ka sauka sai ka dauko wannan da baibayi sai ka daure wannan ginka, shine asali, sai ya zamanto an wayi gari kuma an maida shi kayan ado, shine asali iqali kenan, kamar ka koma hadisin Abubakar Allah ya kara masa yadda lokacin da nifin ya kar waɗanda suka hana zakka, yace wallahi law man'uni yaqalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama laqataltuhum ala man'ihi, kace mata, kace ma da baibayi aqal, ko kuma kace iqal, shine kenan a galgaliya suke cewa iqal, shine yace zatu aqali ma'abuciyar da baibayi ce, wa inani wato da ragama, wa haddin wa sinani wato da kaifi, wa sinani kuma da tsini, duka wannan sifofinta ne, wa haddin da kaifi, wa sinani kuma da tsini, wa kaffin bi banane wato da wani tafin hannu wanda yake cike da yatsotsi, fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan, wa famin bila asnani da wani baki na ta wulgagum, an gane ko? Idan aka ce wulgagum kenan bakin da babu haƙura, wa famin da wani baki bila asnani wato ba tare da haƙura ba, yace ita wannan baiwa ta wattal da gubi lisani, wato tana sara bi lisani da wani halshenta na nabin mai shige da fuci, irin halshe na kububuwa, ko kace halshe na maciji, domin in kace kububuwa mai yiwa a nan bangaren ku ne ake kiran wani maciji, wani maciji daga cikin macizai kububuwa, wasu basu san, wasu suna kiran shi da wata suna na daban, shine yace taldagu tana sara bi lisani da wani halshe na nabin mai shige da fuci, irin na maciji, watar fulu tana takama fi zailin fabafabi, wato a cikin gezar tufa wadda take wato kakkaura, idan aka ce fabafab tufa wadda take kakkaura mai cikar saka ke, sai yace wato jila ana bayyanar da ita fi sawadi a cikin bakin tufafi, wa bayadi wato da fari, kowanne sawa take ta sa bakin tufafi, wani lokaci wani lokaci kuma wato wani lokaci akan bayyana ta a fito da ita a cikin bakin tufafi, wani lokaci a cikin farfarin tufafi, shine yace wato jila ana bayyanar da ita fi sawadin a cikin bakin tufafi, wa bayadi wato da fari, wa tusqa yace ana shayar da ita walakin min ghairi hiyabi, sai dai fa ba da ruwan tabaku ba. Lafazin hiyab jam'i ne na haud. Idan aka ce haud, al-makanu alladhi yajtami'u fihi al-ma, shine a Hausa ake cewa tauki ko kace kududdufi. Shine yace wa tusqa, ana shayar da ita, walakin min ghairi hiyabi, yace sai dai ba da ruwan tabaku ba. Nasihatun, yace wannan baiwa ta wanda nake faɗa muku, baiwa ce mai matukar nasiha ga mai gidanta. Khuda'atu, kuma fa tana da yawan yaudara. An gane ko? Khuda'atu mai yawan yaudara ce. Khuba'atu kuma mai yawan buya ce. Ula'atu kuma mai yawan liƙe ce. An gane ko? Khuba'atun wato mai yawan buya ce, ula'atun kuma mai yawan liƙe ce. Lafazin khuba'a ga yacin cikin suratul Naml, Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linu. Kuma ga yacin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake jarraba Ibn Sayyad, yake cewa khaba'atu laka khabi'an fa ma huwa, qala ad-dukh al-khabi bi ma'ana al-makhbu, fa'il ne bi ma'ana maf'ul. Sai yace maqbu'atun alal manfa'a, ita wannan baiwa an kira halittar ta ne akan wato amfani, akan a amfani da ita. Yace maqbu'atun, Allah ya kira halittar ta alal manfa'a, a bisa amfanuwa da ita. Yace wa miqwa'atun, kuma wannan baiwa ta wanda nake faɗa muku, wato mai miƙa wuya ce, fiddiki, wato mai miƙa wuya ce ga mai gidanta, fiddiki, a cikin hali wanda yake na kunci, wasa'ati, wato da hali wanda yake na yalwa. Wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati, ba ruwanta ɗan abin da aka samu takan wadatu da shi. Mai gida yana cikin kunci ko yana cikin yalwa. Yace wa miqwa'atu, mai matukar miƙa wuya ce, fiddiki, a cikin hali wanda yake na kunci, wasa'ati, wato da hali wanda yake na yalwa. Yace ita wannan baiwa ta wa yana daga cikin ɗabi'arta, idza qata'at, idan ta yanke alaka da kai ta yi maka fushi, wasalat, dandanan kuma sai ta dawo ta sadar da soyayya da kai. In ma ta yi fushi ba ta jimawa, dandanan take da gaugawar sauka gare ta. Idza qata'at, in ta yanke alaka da mutum, wasalat, sai ta sadar da shi. Wa mata fasaltaha anka, a duk lokacin da ka nisanta ta gabarinka, in fasalat, wato sai ta nisanta, ma'ana a duk lokacin da ka rabe ta gabarinka, in fasalat, sai ta rabu ta nisanta ta kyale ka. Sai yace wa qala ma khadamatka fajammalat, yace su dewa, wato idan ta yi maka hidima, fajammalat, wato sai ta kawatar da hidimarta. Wa qala ma ba yau ba khadamatka, wato ta yi maka hidima, fajammalat, kuma ta kawatar da hidimarta. Wa rubbama janat alayka, yace sau da yawa takan yi maka laifi, minal jinaya kenan, fa alamat, sai ta sanya maka radadi, wa malmalat, ta sanya ka yi rikirkida kana birgima, minal tamalmul, ne kar mu manta ya gabata, wa hawa minal hayrati fi tamalmulin, shine yace wa rubbama, sau da yawa janat alayka, takan yi maka laifi, fa alamat, sai ta sanya ma radadi a zuciya, wa malmalat, ta sanya ka yi rikirkida. Sai yace ranka ya dade, wa inna hadhal fata, lalle wannan matashi da kake gani, istakhdamaniha li gharabi, ya nemi in bashi aranta ta yi masa hidima saboda wata bukata ta shi. Fa akhadamtuhu iyaha bila iwadhi, sai na bashi ita ta yi masa hidima wato ba tare da wani lada da na nema a gunsa. Ala an yaji taniya nafa'aha, ne masa sharadin cewa ya dashi amfaninta. Lafazin yajtani min al-ijtina ne, idan aka ce al-ijtina shine tsunkar ƴaƴan itace, an gane ko? In aka ce al-jana ƴaƴan itace, al-ijtina tsunkar ƴaƴan itace. Ga yacin wajen al-jannataini dan shine yace ala an yajtaniya, nai masa akan sharadin cewa ya tashi naf'aha amfaninta. Wala yukallifaha illa wus'aha, kar ya sake ya dora mata wani aiki face illa gulgudin iyawarta. Me za a yi dan karambani? Fa aulaja fiha mata'ahu, sai ya shigar da kayansa wato a cikin gabanta. Lafazin aulaja min al-ilaj, idan aka ce al-ilaj shine ma'ana al-idkal, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layli. In kace aulaja yuliju ilajan, amma in kace walija yaliju wulujan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, shine yace fa aulaja fiha mata'ahu, sai ya shigar da kayansa wato a cikinta. Kenan kinaya ce anil jima. Wa aqala bi hastin ta'ahu, ya tsawaita jin dadinsa da ita. Thumma a'adaha ilayya, sannan sai ya dawo min da ita. Wa qad afdaha, wato tuntuni ya dauki budurkinta. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza wa badala anha qimatan, ya bada wata kima a madadin wato dauke budurcinta da yayi la'ardaha, yace amma fa ni ban gamsu da wannan kima da ya bada ba. Wa badala anha qimatan, ya bada wata kima a madadin wannan barna da ya mun la'ardaha, kimar da ban gamsu da ita ba. Faqala lahadasu, yaro sai ya faɗa, sai ya ce ranka ya daɗe, amma shaykhu fa asdaqu min alqata, yace alagata malam wannan dattijo da kake gani ya fi durwa gaskiya. Idan aka ce alqata ita ce durwa, wani tsuntsu ne. Larabawa sukan bi ga misali da ita akan mutumin da yayi gaskiya a cikin lamarinsa, sai su ce fulanun asdaqu min alqata, tsuntsu ne wanda kukan shi ta yake kafa kafa kafa, shine suka ce asdaqu min alqata, domin tsuntsu ne a kukan shi yake bayyana kanshi cewa shine wani. An gane ko? Ta hanyar kukan shi ake gane ainihin wani tsuntsu ne, tunda shi abinda yake faɗa kafa kafa kafa. To shine yace amma shaykhu, ka san da cewa wannan dattijo fa asdaqu min alqata, wato ya fi durwa gaskiya. Sai yace wa amma ifda'u, bannar da nayi masa na dauke budurcin ita wannan baiwa tashi, yace fa faraba, yayi rigayi ne an kafa in game da kuskure, ma'ana kuskure ne. Yace amma tare da cewa ranka ya dade da wannan barna fa ta faru, wa qadra hantuhu an arshi ma aw hantuhu mamlukan li, tabbas na jingina masa wato mamlukan li wani bawa nawa. An arshi, an arshi ma aw hantuhu, wato a madadin kimar abinda na bata masa. Lafazin awhantuhu min alwahan ne, alwahan shine rauni. Inna awhana albuyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamu, wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahan, shine yace wa qad rahantuhu, wato na jingina masa mamlukan li wani bawa nawa. An arshi, wato game da kimar ma auhantuhu abinda na raunana masa na bata masa wannan bawa nawa mutanasiba rafaini wato mai dacaccen gifi biyu ne ma'ana mahaifinsa da mahaifiyarsa wato sa'annin juna ne daidai suke a wajen matsayi da komai ba su da bambanci muntasiban ilal qaini kuma ya kai dangane zuwa wata kabila da ake kiran su alqain an gane ko wata kabila wadda ake kiranta alqain sai shi ne qiyam min ad-darani din yanzu dai ba a gane karatun ba amma a gane sai yace na qiyam min ad-darani wato shi wannan bawa nawa tsarkakekke ne min ad-darani wato game da datti purpose yake datti ko na ko yake cewa wannan na qiyam min ad-darani tsabtacecce ne tsarkakekke ne game da datti bashi da dauda washaini wato da aibi inna shani aka huwal abtar sai yace yuqarinu mahalluhu sawad al-aini mazauninsa wato yana daurantar wato shine dodan ido an gane ko kwayar ido wato mazauninsa ma'ana kinaya ce kenan game da daukaka mazaunin shi mazauni ne wanda yake madaukaki yufshil ihsana shi wannan bawa nawa wato yana yada yana watsa al-ihsana kyautatawa a cikin jama'a yufshil ihsana yana watsa kyautatawa a cikin jama'a wayun shilistihsana kuma yakan farar da wato shine kyautatawa wayughzil insana kuma yakan kosar da mutun da abinci wayatahamal lisana kuma yakan kiyaye halshensa in su wida in har an bakanta masa zuciya jada wato sai yayi baiwa awasama ko kuma yayi wata alama a jada sai ya kyautata alamar sa wa idza zuwida idan aka guzurtar da shi wahaba zada sai yayi kyauta da guzurin da aka bashi wa matastu zida zada a duk lokacin da aka nema ya kara sai ya dada wannan bawa na wala yastaqirru bi magana baya tabbata a wani mazauni yazo ya zauna a wuri a ba dabi'ar shi bace la yastaqirru bi magana baya tabbata a mazauni wannan ya gabata ka allam tagna bil ams ka allam yagna fiha wa akrim bihi magnan taharrahu manzila wa qalla ma yankihu illa masna kadan ne yakan auri mace sai biyu an gane ko wa qalla ma yankihu illa masna kadan ne yakan yi auri illa masna sai dai mace biyu yaskhu bi mawjudihi yakan yi kyauta da duk abin da ya samu wa yasmu kuma yana daukaka ya ringa jin dadi ya ringa tsalle inda judihi lokacin baiwar sa ma'ana lokacin da zai yi kyauta buraiki yana tashi yana daukaka wayan qadu kuma yana meka wuya ma'aqrinatihi tare da matarsa ya zamanto bi ta zaizai he inda ta yi da shi wayan qadu yana meka wuya ya zama bi ta zaizai ma'aqrinatihi tare da matarsa wa illam takun min dinatihi koda bata zamanto ba daga cikin yumbin sa ma'ana koda ba kabilar su dai ba wayustamta'u bi zinatihi akan ji dadi ayi farin ciki da adansa idan yayi kulliya ya fito duk wanda ya ganshi yakan ji dadi wa illam yuqma fi dinatihi kai koda ma ba ayi kwadai ba fi dinatihi game da taushin halin sa fa qala lahum alqadi alqadi sai yace da su kai imma an tubina ko ku bayyana mana abin da ya kawo ku wa illa fabina in ku ba haka ba yace ku nisanci ni ku tashi ku tafi yau fa butadar algulam ya usi gaggawa wa qala sai yace a arani ibratan li arfu wa maran afa hal bila wa sawadaha فنخر مات في يدي على خبر مني لما جذبت مكودها فلم ير الشيخ أن يسامحني بأرشها إذ رأى تأودها بل قال هات برة تماثلها أو قيمة بعد أن تجودها وأتاك ميلي رهنا لديه وناهيك بها صبة تزودها فلعين مرها لرهنه ويدي تقصر أنا أن تفك مرودها فصبر بذا الشرح غور مسكنتي وارف لمن لم يكن تأودها yace ranka ya dade abinda nake nufi a arani ibrata allura ce ya aramu li arfuwa admaran yace dan na dinki raggata a fahal bila wanda tsuhwa ya koke ta wasawwada ha ya bakantar da ita fana karamat ita wannan allura da ya aramu fana karamat hancin nata sai ya karye fi yadi a hannuna ala khafa'in minniya amma fa akan kuskure ne wanda nayi lamma jazabtu miki wadaha lokacin da na huzgo wato ragamarta menene ragamarta wannan zare da ake sama allura a ja ngani lokacin da na huzgo shine yace fan kharamat hancin nata sai ya karye fi yadi a hannuna ala khata'in minni a bisa kuskure nawa ai sun da yawa haka kin yakan faru yace amma falam yar shekhu ranka ya dade wannan dattijo bi gaba an yusami hani ya rangwamta mun bi arshiha game da kimarta izra'a ta awudaha lokacin da ya ga karkacewar wannan allura tashi ta lankwashi balqala kawai iya abinda yace gani hatibratan zumun da wata allura hatu burhanakum in kuntum sadiqin hatibratan zumun da wata allura tumafiluha wadda take daidai da wannan tawa au qimatan ko kuma ka zumun da kima ta abinda ka bata mun ba da antujawida ha kuma bayan ka gyara ta ka miƙe ta kuma ka zumun da kima wa ataka miliya wato sai ya karbe mun masayin kullina me ake cewa karan da ake sanya kulli shine muciya ya karbe mun muciya ta sanya kulli rahanan a matsayin jingina da daihi a gunsa yace malam wanahi kabiha subbatan tazawwadaha ai ya ishe ka ka gane kayan alawa dai kayan kunya da wannan dattijo yayi guzurinta kawai dan na karya ma allura shikenan sai ka karbe mu masayin kullina yace wa nahika biha subbatan in aka ce subba abinda aka zagi mutun a sababin sa kenan kayan kunya yace ya ishe ka ka gane kayan kunya game da wannan dattijo ta zawwada hadi yayi guzurinta yace fal ainu yace gaya idanuna marha sun yi fari fat an gane ko kwana da kwanuka ba kulli li rahanihi domin wannan jinginar tashi da ya karbe mu wayadi yace hannuna ku taqsuru an anta fukka mirwadaha bata iya wato fansu wato masayin kullinta banne da wani abu balantana ne yubilin masayin kullina yace alagata malam fasubur bi zasharhi gaura maskanati da wannan bayani da na maka yace ka jarraba zurfin talauci na ngani ko algaur shine zurfi na ruwa qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in mai yace fasubur ka jarraba gaura maskanati wato zurfin talauci na waduribat alaihi mudillatu wal maskana yace bi za sharhi da wannan bayani da nayi warfi yace algata malam ka tausaya liman lam yakunta awwada ha ga mutumin da bai zamanto ba ya saba irin wannan ta'addanci ba dabi'a ta bane ba al'ada ta bane kuskure ne akai yanzu misali mu koma da baya anan da yace baiwa ce fa yake nihi da cewa rashikatul wannan allura ce fa yake nihi da rashikatul qaddi wanda take meke take zat ba ta da gantsarwa ba ta da komada allura in a karkace take ba ta da shi yasa telawa da zaran ta lankwashe sai dai a hudda a shefar da ita ko haka ne malam siraju ko yawa shine yake nihi da rashikatul qaddi meke take zat kuma da yace asilatul khaddi me sassantsan kumatu ko kace kudukuti allura in dai aka samu wani kuskure ta danyi tudu to ba yadda za a yi ta dinki sai ta zamanto a goge take sannan da yace saburun alal khaddi allura ta taba gajiya sai dai shi telin ya gajiya kwanta ya huta sannan da yace takhubbu ahyanan kannahadi yadda ka san ingarman doki haka take sassaka wani lokaci a wajen dinki ka je ka ga masu dinkin hula sannan yace watar qudu adwaran fil mahdi wani lokaci kuma tana bacci a cikin asakon sakon in an gama dinki cikin me ake soka allura ba a yadda ta ba a dora ta kan tebure samu ake asa ta cikin wani tsumma a nadi an gane ko a aji sannan watajidu fi tammuza masal bardi albard anan ba yana nihi sanyi ba shine almibrad dirtu a lokacin zafi ita allura sai ana goge ta irin allurar su a wancan lokaci a sa dirtu a goge ta a wasa ta da yace zato aqalin ma'abuciyar da baibai menene yake ni tunda yanzu in ka so ka zire a kofar allura ka janyo shi haka kasan haka kake barin shi sai ka kulle shine akalkin wa inanin ragama da ragama kenan zaran da aka sha da yace wa haddin kuma tana da kaifi wa sinanin da tsini allura dama sai ta hada waɗannan abubuwa biyu ga kaifi ga tsini da yace wa kaffin bi bananin kaffin anan ba tafi ba yake ne kaffin ma'ana kame cin baki yanda ai farko tile yakan yi dinki wanda yake sa lamba ɗaya yayi zar haka sannan kuma sai ya dawo sai ya lafi bakin sannan sai ya bi kuma da dinki na biyu shine ake kira da kaf kamewa bi bananin da yatsotsi yatsotsin wa yatsotsin shi madinkin ake ne an gane ko yatsotsin shi madinkin da yace wa famin bila asnani da baki wanda yake wulgagun babu hakora ka taba ganin kofar allura da hakora sannan da yace takdagu bi lisanin nabumabi tana sara da halshi mai shigi da fuci tunda ai daman dinki in ana yi ta shiga ta fito ta shiga ta fito to in ka sake fa an gane ku ta sare ka zaka ji a jikinka shine yace wa tarfulu tana takama fi zailin fadfadi wato a cikin gizar tufafi wanda yake kakkaura idan abu mai kauri ne ka soka allura kafin ta fito sai dan ta dan shiga ta shiga sannan ta fito shine ma'ana takamar da yace wa tujila fi sawadin wa bayadin ana bayyana ta a cikin bakin tufafi da fari ai wani lokaci bakin tufafi ne za a dinke wani lokaci farin tufafi ne za a dinke da yace wa tusqa walakin min ghairi hiyadin akan shayar da ita amma ba da ruwan tabaku ba saboda allurar su a wancan lokaci in ta dakushe makiri ake kaima sai ya saka ta cikin wuta ya rura ya rura sannan in ya fito kuma ya bige ta kuma ya meke ta shine shayarwa da yace nasihatun mai matukar nasiha anan ba nasiha abinda ake nihi da annusuhu anan dinki alkhiyaba shi yasa madinki ake ce masa nasihun nasaha thawbahu ay khatahu khuda'atun da yace khuda'atun ba yana nihi cewa mai yawan yaudara khuda'a min al-mukhda ne idan aka ce al-mukhda shine kuryar daki kamar yadda ya gabata a makama albarka idiya ma'ana kenan mai buya ce ta shiga kurya khuda'atun kuma mai yawan hudowa ce idan aka soka allura ta shige hallo sai kaga ta fito shine yace khuda'atun khuda'atun an gane ko khuda'atun ziyawa sai yace kuba'atun shine yace kuba'atun dula'atun kenan mai buya ce kuma mai yawan bullowa ce shine can da yace kenan mai yawan leke da yace madabu'atun alal manfa'ati an kira ta ne akan wato amfani dan ayi dinki da ita aka yi ta da yace wa mitwa'atun fi dhiki was-sa'ati, meme kawiya ce a cikin kunci da yalwa, ko mun kuncin tufafi, ma'ana in zaka dinke in ka so ka tafiya za ta yi haka, in tufafi ne mai fadi hallo in ka so ka tafiya za ta yi, ba ruwanta da kuncin tufafi, duk inda ka so ka ta shiga za ta yi. Idza qata'at, in ta yanka tufafi shine yace wasalat, sai ta sadar da shi, shine abin da yake nihi idza qata'at wasalat. Wama ta fasalta ha anka in fasalat, a duk lokacin da ka nisanta ta gabarinka in fasalat, kai ta nisanta, in ka maida ta ka ajiye shikenan. Yace wa qala ma khadamatka fajammalat, so da yawa ta yi maka hidima ta kawatar da hidimarta, ma'ana so da yawa ka kan dinke tufafinka kuma dinkin yayi kyau, ta kawatar da wannan dinki da kai. Wa rubbama janat alayka, cewa so da yawa takan yi maka laifi, menene aljinaya a nan, ta dashe ka, ta soke ka. Fa alamat, sai ta sanya maka radadi, wa malmalat, kuma ta sanya ka ka yi rikilkida kana birgima. To shine a nan wato yake ni, yace da yace wannan yaro na bashi, wannan matashi na bashi ita akan cewa ta yi masa hidima saboda wata bukata ta shi, na bashi kuma ba tare da na karbi lada. Ita allura ai dama ba a daukan hayar ta, sai dai a bada aranta, an gane ko kaya ne wanda yake na taimako, yana daga cikin alma'un. Yace ala an yajtaniya naf'aha wa la yukallifaha illa wus'aha fa awlaja fiha mata'ahu, wato sai ya zura kayansa a ciki. Me yake nihi a nan, ma'ana ya soka zaren shi a cikin wannan kin allurar shi ila jikin. Fa awlaja fiha mata'ahu wa adala bi hastin ta'ahu, ya tsawaita jin dadinsa da ita, ma'ana ya jima yana dinki da ita. Summa a'adaha ilayya wa qad afdaha, lafazin al-ifda anan, ma'ana ya fasa hancin allurai, shine yake ne. To shine anan, shine sai ce wa bazala an haqimata la ardaha, a takaice dai mun fahimta allura ce yake nihi da baiwar tashi, ba an gane ko nau'i ne na ilgaz, ilgaz ake kiran shi zauranci kenan. To shine a lokacin nan, fa aqbala al-qadi ala shaykh, al-qadi sai ya gabato ga wannan dattijo, wa qala sai ya ce ihin, yace ya kai dattijo da da bayani bigairi tamwihin, amma fa ba tare da rufa-rufa ba, hada ƙarya da gaskiya shine tamwihi, wannan kar mu manta. Wana habiha manhat tahzibi lal akazibi, an gane ku, wanda ya gabata dai lafazin at-tamwihi tun a cikin muqaddima. Fa qala, sai yake fada, aqsamtu bil mash'aril harami wa man damma minan nasikina khayfumina law sa'a fatniyal ayyamu lam yarani murtahinan milahu alladhi rahana wa la tasaddaytu abtagi badala min ibratin qalaha wa la samana lakinna qawsal khudubi tarshuquni bi musmiyatin minha huna wa huna wa khubru hali ka khubru halatihi durran wa bu'san wa gurbatan wa dana qad adala ad-dahr baynana fa ana nadhiruhu fi ash-shaqa'i wa huwa ana la huwa yastati'u fakka mirwadihi lamma gada fi yadayya murtahana wa la majali li dhiki dhati yadi fi hittisa'un lil afwihina jana fa hadhihi qissati wa qissatuhu fanzur ilayna wa baynana wa lana. Dattijo sai ya ce a qasamtu bil mash'aril haram, rantsuwa nake da ubangijin al mash'arul haram, ay bi rabbil mash'aril haram, fa idza afadtu min arafatin fadhkurullaha inda al mash'aril haram, shine yace a qasamtu, rantsuwa nake bil mash'aril haram, da ubangijin mash'arul haram, wa man da jama'ar da khaifu mina, wato khaifu mina damma ya taras, minan nasikina na alhazzai, annasikin annasikin jami'i ne na nasik nasik wato alhaji kenan mai aikin haji wa arina manasikana wa li kulli ummatin ja'alna mansakan li yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa li kulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuhu fala yunazi'unka fil amr idan aka ce annusuk yana daukan ma'anar aikin haji huzu anni manasikakum shine anan yace wa man yace da jama'ar da kai da ubangijin jama'a an gane ko rantsuwar ce wa man ina rantsuwa da ubangijin wadanda khaifumina dhamma ya taras minan nasikina na alhazzai yace lausa a fatiniyal ayyam inda a ce kwance tashi wato ta taimake ni ta agaza mu lam yarani ranka ya dade wannan yaro ba zai same ni ban murtahina milahu allazi rahana ina mai karbar jinginar masayin kullun sa wanda ya jingina mu inda a ce yau da gobe ta taimaka mu ina da wadata wannan banna da mun kai tsaye zan kawo da kai in yafe masa anani zan karbi masayin kullun shi a matsayin jingina to hali ne kawai ne yau da gobe babu ci lausa a fatniyal ayyam inda a ce yau da gobe ta taimaka mun ta agaza mun lam yarani wannan yaro ba zai ganni ba murtahinan ina mai karbar jingina ta milahu wato muciyarsa masayin kullun sa allazi rahana wanda ya jingina mun yace ranka ya dade wala tasaddaitu yace kuma da ban bujuro ba abtagi badalan ina neman wata masanya min ibratin game da allura gala hadi ya halakar min da ita wala samana ko kudinta lafazin tasaddaitu ga yana amma man istagna fa anta lahu tasadda sije gayacin kuma wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba wannan fa man azlamu mimman kadzaba bi ayati a jinde cikin suratul an'am wasadda anha amma duk da cewa wasadafa anha ne ce shine yace wala tasaddaitu yace da ban bujuro ba abtagi badalan ina mi neman wato masanya min ibratin game da wata allura gala hadi halakan min da ita ga yacin daraju kama da rajul qurun wa galahum ma galahum wal mar'u ghayru mukhalladi sai yace wala samana ko kudinta sai yace lakinna qausar qutubi sanidi baka na masibun zamani tarshiquni shine ke halbi na bi muslimiyati da kibbau waɗanda suke masu kashewa min hahuna wa huna tanan tacan shine yace lakinna sanidi qausar qutubi wato baka na manyan al'amurra musibun zamani lafazin al-khudub jami'i ne na khabab ma'ana babban al'amari musiba da take samun bawa yace tarshiquni shine ke halbi na bi muslimiyati da kibbau waɗanda suke masu kashewa min hahuna wa huna tanan tacan haka yake halbi na yace wa khuburu hali boyayyen hali na ka khuburu halatihi kamar boyayyen halin sa ne durran wato ga tsanani ko kuma kace durran ga rashin lafiya wa bukusan da talauci wa gurbatan da bakunci wa bana wato da rama durran wato ga tsanani shine kenan rashin lafiya wa bukusan da talauci wa gurbatan da bakunci wa bana wato da rama yace kada adala dahru bainana yace tabbas zamani ya daidaita tsakani na da shi ya daidaita tsakanin mu fa ana nadhiruhu fi shaqa'i ni kinin sa ne fi shaqa'i a wajen tsiya wa huwa ana yace kai shi shine mani idan aka ce nadhir shine kini ma'ana wanda yake tamka wanda yake daidai da kai shine yace wala shabiha lahu wala nadhira wala masila lahu Allah subhanahu wa ta'ala in ka koma nan cikin muqaddima ta risala ibn abi zaid wala nadhira lahu ubangiji ta'ala ba shi da kini idan aka ce nadhir kini kenan wanda yake daidai da kai tamka da kai shine yace kad adala dahru bainana tabbas zamani ya daidaita tsakanin mu fa ana nadhiruhu ni kinin sa ne fi shaqa'i a wajen tsiyata wa huwa ana yace kai shi shine ni la huwa yastati'u fakka min wajhi wannan yaro da kake gani ranka ya dade baya iya bilin wato masayin kullun sa baya iya fanso masayin kullun sa lamma gada fi yadayya murtahana lokacin da ya zamanto jingina ce a hannuna ba yadda za a yi bilin wato ya fanso wannan masayin kullun nasa yace ni ko wala majali yace ranka ya dade wato wala majali yace ba fage na bane liyadiki zati yadi domin kuncin ma'abuciyar hannuna ita ce dukiya wala majali fi ittisa'un lil afu wato ittisa'un yalwatawa lil afwi wato garangwame da kauda kai hina jana lokacin da yi mun laifi wala majali yace ba fage na bane fihi a game da shi liyadiki zati yadi saboda kuncin ma'abuciyar hannuna ni bazan iya yafewa ba ala dole kawai sai an biya ni yace fa hadhihi qissati ranka ya dade wannan shine labari na wa qissatuhu kuma shine labarin sa fanzur ilaina yace ranka ya dade ka kalle mu man da idan rahama ka tausaya mana innal ladhina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wala yanzur ilayhim yawmal qiyamati wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim nazara ilayhi ay ashfaqa ilayhi ma'ana ka kalle mu fanzur ilaina ka kalle mu da ido na rahama ka tausaya mana wa bainana kuma ka rabe hukunci tsakanin mu wala na kuma ka danyi mana wata kyauta duka wannan uku ya hada lafazin fanzur ilaina wa bainana wala na ma'ana ka kalle mu da ido na rahama ka tausaya mana kuma ka rabe hukunci tsakanin mu kuma kai mana wata kyauta ka taimaka mana yanzu idan muka koma baya kaga anan da yace amma shaykhu fa asdaqu min al-qafa sai yace wa amma al-ifda'u fa farada an kadai to anan da yace wa kadai wa qadir rahantuhu an arshima wa hantuhu mamlukan li me yake nihi da bawon sa yana nihi masayin kullun sa da yace mutanasibat tarafaini mai dacaccen gefe biyu ba yana nihi uwa da uwa ba a sama da kasa daidai yake in dai miciya ce ta sanya kulli ba a yin nan da kauri ko kuma nan a yi shi siriri dai ake yin shi wanda ta ko ina kawai kana isa da yace muntasiban ila alqaili anan ba yana nihi kabila qail ba a makiri yake ne muntasiban ila alqaili me kai dangane zuwa makiri domin makira su suke kera wato muciya ta sanya kulli da yace naqiyan minad darani wato tsarkakekke ne minad darani game da datti me yake nihi da datti anan tsatsa shi masayin kulli ba a bari yayi tsatsa washeni da aibi kuma ba a bari shi wani kurzu saboda ido ne za a sa da yace yuqarinu mahalluhu sawadal aini mazaunin sa yana haduwa da bakin kwayar ido an gane ko shi kullun sai dai a ido ne ake sa shi da yace kuma yufshil ihsana yana watsa al ihsana kyautatawa ma'ana in aka sanya shi cikin dantandu aka girgiza ya dauko kulli in ya dauko wannan kulli bada shi zai shine yace yufshil ihsana wa yunshil istihsana kuma yana farar da kyautatawa ma'ana duk abin da zai kayatar wa yubzil insana da yace yana kosar da mutum abinci me yake nihi al insana anan insanul ayn shine dodon ido insanul ayn da yace wa yatahamal lisan wato yana kiya yana nisan ba yana kiyaye halshe ba yana nisantar halshe saboda shi ai ba a baki ba ake sanya wannan masayin kulli in suwida nan ba yana nihi an bakanta mishi rai, a'a idan aka bakanta shi kenan aka sanya shi cikin tandu ya dauko bakin kwalle jada sai yayi baiwa da wannan kwalle awwa sama ko kuma ya alamta a jada sai ya kyautata kenan in aka sa shi aka kara kenan kyautata ido yake yi kyau wa idza zuwila in aka bashi guzuri wa habar zada sai yayi kyauta da guzuri kenan in aka sanya shi cikin tandu in ya dauko kwalle da zaran an sa ido kawai ya bada wannan kwalle zai dawo hakana wa matastu zida zada kuma a duk lokacin da aka nema ya dada dadawa yake la yastaqirru bi magana baya tabbata a mazauni an taba sa kwalle a bar muciyar a ido da zaran an sa kawai hudda za a yi wa kallama yankihu illa musna kadan ne yakan yi aure sai mace biyu ne ake nihin ido biyu ai ba a sanya kwalle a ido ɗaya in ba na masihirta bane sai yace yasku bi mawjudihi yakan yi baiwa da abin da ya samu ma'ana duk kullun da aka samu shi kawai ba da shi yake wa yasmu inda judihi kuma yana daukaka lokacin da zai yi baiwa kenan lokacin da zai yi kyautar kaga ai daga ake sai a sa a ido wa yanqadu ma aqrinatihi yana miƙa wuya tare da matar shi menene matar shi anan tandu an gane ku in an sa shi a cikin ta'arifi shikenan yace wa illam takum min dinatihi koda ba daga yinkunsa ba take koda shi tandin na wani abu ne na daban shi dai in aka sa shi zama yake a cikin ta wa yastamta'u bi zinatihi akan ji dadi bi zinatihi game da adansa wa illam yuqma fi linatihi koda ba ayi kudayin taushin sa ba ai ba wani abu bane mai taushi karfi ne fa zaka sa a gidanka to shine anan falamma wa alqabi qasasahuma lokacin da alqali ya kiyaye kissar su ma'ana labarin su wata bayyana qasasatahuma ya fahimci buƙatar su cewa mabukata ne wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa wata bayyana ya fahimci qasasatahuma wato buƙatar su wata khassusahuma da abinda suka keɓanta da shi na daraja in aka ce takhassus abinda mutum yake keɓanta da shi na daraja abraza lahuma dinaran min tahti musallahu sai ya fito musu da wani dinare daga karkashin agalamin sa idan aka ce musalla shine agalami ko kuma kace wato sallaya dai kamar yadda suke faɗa shine yace abraza lahuma dinaran min tahti musallahu sai ya fito musu da wani dinare wato daga karkashin agalamin sa wa qala lahuma sai yace da su iqta'a bihi al-khisama wafsilahu ku yanke duk wata jayayya da duk wani rikici da wannan dinare da na baku wafsilahu ku rabu da ita daga yau mi za a yi fatalaqafahu shaykhu duna al-hadathi dattijo sai ya warce wannan dinari sai ya hana yaro bai can wa auhayna ila musa an alqi asaq fa idha hiya talaqafu ma yafikun ma yafikun a riwaya ta warsh fa idha hiya talaqafu an gane ko ba talqafu ba talqafu riwaya ce ta hafs fa idha hiya talaqafu ma yafikun shine yace wa qala shine yace fa talaqafahu shaykhu dattijo sai ya warce wannan dinari duna al-hadath ya hana yaran wastakhlasahu ya nuna wannan dinare nashi ne shi kadai ala wajhil jiddi a fuska ta gaske lal abasi ba wurgi ko yake wa qala al maliku tuni bihi astakhlisuhu li nafsi istikhlas kamar da abu cewa naka ne kai kadai istakhlasa yastakhlisu istikhlasan wastakhlasahu ya nuna wannan dinare nashi ne shi kadai ala wajhil jiddi abusa huska ta gaskiya wanda karmu manta lafazin jiddi ya gabata ta hatawi ala jiddil qawli wa hazlihi ga ya can salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun annikahu wa talaqu wa raj'a a wata riwaya wal itiq wa qala lil hadathi dattijo sai ya fada ga yaro yace kai ka shiga hayyacinka nisfuhu li bi sahmi mubarrati rabin wannan dinare nawa ne a matsayin a madadin wato shine rago na kyautata wanda alkali zai mu na san dama alkali ba zai bar mu mutashi hannu shi ba sai ya ba mu wani abu to rabin nawa ne kenan a madadin a matsayin kenan kyautatawar da alkali zai mu shine yace nisfuhu li rabin dinaran nawa ne bi sami mubarrati a madadin wato raban kyautatawar da alkali zai mu wa sahamuka li an arshi ibrati rabanka kwa nawa ne a madadin kenan kimar allura ta da ka bata mu walastu anil haqqi amilu yace ni kam bana kaucewa ga barin gaskiya gaskiya ni bana karkace mata ni ba dabi'a ta bace wa faqum wa kuzilmila tashi karbu musayin kullun ka ka tafi faqum wa kuzilmila yace tashi karbi wato musayin kullun ka fa aral hadatha lima hadathakti ahul bakin ciki da bacin rai sai ya bujuro ma yaro lima hadatha ga abin da ya faru da tije ya warce dinare yaro ya ringa cika yana batsewa an gane ko me bakin ciki shine ake kira muktaibun ko a ce kaib kamar yadda zamu iske shine yace fa'aral hadatha lima hadathakti ahul iktiab bakin ciki da bacin rai fa'aral hadatha sai ya bujuro ma yaro lima hadatha ga abin da ya faru na warce wannan dinari da ya da dattije waqfa harra ala sama'ihi sahabun girgiji na bacin rai sai ya hauhayi juna ala sama'ihi a samaniyar shi wajamalahu alqadi alqadi sai shuru saboda bacin rai da fushi lafazin washe mamin al-wujum ne al-wujum shine mutum yayi shuru saboda fushi da bacin rai wajama lahu al-qadi al-qadi sai shuru saboda bakin ciki da bacin rai ya fusata wa hayyaja asafahu ala dinar al-madi al-qadi ya motsa fushinsa akan dinari awa akan wannan dinari wanda ya wuce ma'ana dinarin da ya meka masu tsoho ya warce sai ya motsa fushinsa gaya can wata walla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyadat aynahu min alhuzni wa huwa kadhib falamma asafuna takamna minhum fa aghraqnahum ajma'in al'asaf shine bakin ciki da damuwa shine yace wato wa hayyaja sai ya motsa asafahu wato bakin cikin sa da bacin ransa fushinsa kenan sai ya motsa fushinsa ala dinar al-madi wato akan wancan dinari da ya wuce illa annahu saidi shi alkali jabara bal al-fata wato ya tsara zuciyar wannan matashi wa balbalahu da bakin cikin sa bi durayhimatin da wasu yancin garangaran radakha biha lahu da ya masa kyauta da su ya hudo wasu yan durayhimat ma'ana canji ko kace cingarangaran kina yi masa kyauta da su shine yace illa annahu sai dai cewa shi alkali jabara ya tsara balal fata zuciyar wannan matashi wa balbalahu da bacin ransa bi durayhimati da wasu cingarangaran radakha biha lahu da ya masa kyauta da su wa qala lahumma sai yace da su ijtani bal mu'amalat daga yau ku nisanci duk wata mu'amala tsakaninku kar wata hulɗa ta koma hada ku wadra al mukhasamat kuma ku iji duk wani rikici wala tahdurani fil muhakamat kar ku sake zumu ma alƙalantata an gane ko wala tahdurani kar ku sake zumu fil muhakamat amma alƙalantata daga yau yace fama indi kisul garamat banda da asusun biyan diya a gona an gane ko fama indi kisul garamat yace a gona ba ni da asusu wato na biyan wato diya fana haba min indihi, sai suka zabi da suka tashi daga gunsa, fari haini bi rifdihi, suna farin ciki da murna da jin daɗi game da kyautar da ya musu. Mufsi haini bi hamdihi, suna masu bayyana yabansa da gode masa. Yace amma wal qadi ma yakhabu dajaruhu, tare da cewa alkali dajaruhu kashin haƙurinsa da kushinsa bai buce ba fa, har yanzu fa yana cike da fushi. Ga yacin kullama khabat zidnahum sa'ira, wal qadi alkali ma yakhabu dajaruhu, wato kashin haƙurinsa da kushinsa wato bai buce ba, bai limsa ba. Muzubabba hajaruhu, tun lokacin da dutsinsa ya yi naso. Muzubabba hajaruhu, tun lokacin da dutsinsa ya yi naso, ma'ana kyautar da ya shi ne yake nihi da naso. Sai ya ce wala yansulu kamaduhu, kuma baƙin cikinsa da ɓacin ransa bai gushe ba. Muzurashaha jalmaduhu, tun lokacin da wato fandutsinsa ya yayyafi. Idan aka ce jalmad, wato shine fandusi, jam'unsa shine julmud. Kamar yadda can Imrul Qais yake fada, wa qada aghtadi wa tayru fi wukunatiha bi munjaridin qaydil awabi di haykali mikarrim mifarrim muqbilin mudbirin ma'an ka julmud sakhrin habbahu sayyidu min ali kuma yakin yazillu libdu an hali matnihi kama zallati safwa bil mutanazzili ashahid chai ka julmudi sakhrin habba husailu min ali. Shine yace wala yansulu kama duhu, bakin cikin alkali da bacin ransa yace bai gushe ba. Muzrasha hajjal maduhu, tun lokacin da wato fandutsinsa wato yayyafi. Hatta idza afaqa min gashiyatihi, lokacin da ya falfado daga magaginsa ya shiga hayyacinsa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin, aqbala ala gashiyatihi, alqali sai ya gabato ga jama'arsa fadawansa. Wa qala sai yace da su qad ushriba hissi, yace jama'a yace an cudanye hissi, wato shine tunanina. Wa nabba'ani hadisi, yake cewa zatona kuma ya bani labari. Annahuma sahiba da ha'il, waɗannan mutanen ma'abuta makirci ne. La khasmad di'ain, ba masu da awar kusuma ba ne kawai. Kadu ushiriba, ga ya can wa ushiribu fi qulubihimu la ijla bi kufrihim, shine yace kadu ushiriba, an cudanye hissi wato tunanina. Wa nabba'ani hadisi, zatona kuma ya bani labari. Annahuma, waɗannan mutane biyu, sahiba da ha'in, ma'abuta makirci ne. La khasmad di'ain, ba masu da awar kusuma ba ne. Yace da jama'ar sa, fa kayfa sabilu ila sabrihima, wace hanya za a samu abi domin jarraba lamarinsu a gane su su fito fili, wace hanya ya kamata abi. Alkali shawara yake da fadawansa. Wastin ba sirrihima, kuma domin a binciko asirinsu. Ga ya can walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum faqala lahu nihiriru zumratihi, babban malami daga cikin jama'arsa. Kasan alkali yakan kawo wanda yake masani kusa da shi, wanda in yayi tuntube shi zai taro shi. Shine yace fa qala lahu nihiriru zumratihi, in aka ce nihirir, wanda yake malami, wanda yake ƙwararre kenan mai ilimi, na zumratihi jama'arsa, wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara, sai yace wa shararatu jamratihi, wanda shine karan wuta na garoshinsa. Idan aka ce sharara shine karan wuta, an gane ko tartsatsi wanda yake tashi. Ga yace inna hatarmi bi shararin kalkasar, sai yace wa shararatu jamratihi, wanda shine matsayin karan wuta wato na garoshinsa, wanda duk wani abu in ya taso shi ake sawa gaba. Yace innahu lan yatim mastikhraju kabihima, yace ranka ya dade binciko buyayyen lamarin waɗannan mutane ba zai cika ba ya tabbata illa bihi ma sidas ba yadda za a yi a gane su dole sai ta hanyar su dan haka ina baka shawara cewa ka sa a bi bayan su a zo da su alƙali ya karbi shawara fa kaffahu ma aunan ya biya musu ya bi bayan su da aunan wani dogarin sa yurji'uhuma ilaihi dan ya dawo da su zuwa gare shi aka ce wani ya bi bayan su shine yace fa kaffahuma aunan ya biya musu da wani dogarin sa an gane ko mufrad ne jam'unsa shine a awan dogare kenan yurji'uhuma ilaihi ya dawo da su zuwa gare shi falamma masala baina yadayhi lokacin da aka dawo da su suka tsaya a gaban alkali qala lahumu alkali sai yace da su usduqani sinna bakrikuma ku gasgata min shekarun dan taguwarku ku fada min shekarun dan taguwarku wanda wani karin magana ne wanda ya tafi a cikin su wani ne suke cinikin raƙumi a dare a cikin dare ne sai shi ne sai ya sai ya ce gaya min shekarun wannan raƙumin naka sai ya faɗa masa lokacin da aka wayi gari sai ya ga haka ne to shi ne sai ake ya masa gaskiya kenan akan wani shi ne suke karin magana wannan usduqani ya ce an gane ko usduqani sinna bakri kuma ya ce da su ku faɗa min gaskiya game da shekarun ɗan taguwarku idan aka ce bakar shi ne ɗan taguwar ga ya can ya giddo ga ɗiɗal bakari shudda hinakuhu liyaqtulani walmar'u laysa biqattali ya ce wa lakum al'amanu min tabi'ati makrikuma na gare ku aminci game da bibita da kulli na makircin da kuka yi an gane ko alkali ya ba su lasisin cewa laifin da suka yi ba za a yi musu bita da kulli ba shine yace wa lakum al'amanu na gare ku aminci min tabi'ati makri kuma game da bita da kulli na makircin da kuka yi fa aha jamal hadasu yaro sai ya ja da baya wastaqala ya nemi a rangwamta masa a yafe masa laifin da yayi lafazin wastaqala min al'iqala ne iqala shine rangwame kenan zuwa bewa wa aqadama shaykhu dattijo sai ya gabato wa qala sai ya ce ana saruji wa hadha waladi wa shibulu fil makbari mislu al asadi wa mata addati yaduhu wa la yadi fi ibratin yawman wa la fi mirwadi wa inna madharu al musiqul mubtadi ma labina hatta gadawna najtadi كل ندي الراحة أذب المورد وكل جعد الكف مغلول ليدي بكل فن وبكل مقصد بالجد إن أجدى وإلا بالددي لنجلب الرشح إلى الحظ الصدي وننفد الأمر بأيش أنكدي والموت من بعد لنا بالمرصد إن لم يفاج اليوم فاج في غدي يتي أنا السرجي yace alaga ta malam ni ne fa Abu Zaidi na birnin Saruja wa hadha waladi yace wannan ku da kake gani yace yaro na ne dana ne yace wa shibulu shi kuikuyan zaki ai misalul asadi kwatancin uban yake fil makbari a wajen jarrabawa wa shibulu kuikuyan zaki misalul asadi tamkar zaki ne fil makbari a wajen jarrabawa yace wa mata addati yaduhu wala yadi fi ibratin yawman wala fi marwan fil mirwadi yace wa mata addati yaduhu hannunsa bata yi wani ta'addanci ta ketare iyaka fi ibratin game da wata allura yawman wata rana wala yadi hakanan hannuna bata yi ta'addanci ta ketare iyaka fi mirwadi wato game da wani masayin kulli da na karba jingina wannan kwata-kwata ba a yi ba yace wa inna maddaharu sanidi kadai wato zamani ne almusiqu wanda yake mai muguntawa almu'tadi mai ketare iyaka an gane ko ga ya can hammazin masha'in binami manna'il lil khairi mu'tadin asib yace al-muqtadi wanda yake wato mai ketare iyaka malabina shine ya karkata da mu hatta ga dauna har muka zamanto najtadi muna neman baiwa muna neman kyauta ta kulla nadir rahati dukkan wani mutum wanda yake mai baiwar tafi ma'ana mai yawan kyauta azibil mauridi wanda yake mai daddadar mashaya wanda in ka zo neman taimako a gunsa ba tare da wahala ba kakan samu wa kulla ja'adil kafi yace kai da dukkan ma mutum wanda yake mai taurin hannu maglulil yadi wanda yake mai kukuntaccen hannu wanda baya bambaruwa to fama muke sai mun bambaru wani abu a jikin sa wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqik sai yace bi kulli fanni da dukkan wani fanni da dukkan wani salo salo wanda yake na wayo da dabara wa bi kulli maqsadi yace da ma dukkan wata manufa bil jiddi wani lokaci mukan yi da gaske in ajida in har gaskiyar za ta yi amfani wa illa in mun ga ko gaskiya ba za ta yi amfani duddadi da wargi da wasanni muke riba ce abin da ke aljihun jama'a yace li najli bar rashha dan mu janyo ar rashha shine yayyafi me yake nihi da yayyafi kyauta ila lahadhi sadi izuwa rabu wanda yake na kishirwa yace wa nunfi dal umra dan kada mu gama rayuwar mu bi aishin ankali da rayuwa wadda take gurbatatta mafi kunci lafazin ankad minan nakad ne in aka ce annakad kuncin rayuwa shine ake kira kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbi wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida idan aka ce annakad ko kuma annakid shine wato karancin alkhairi sai yace wal mautu min ba'du lana bil marsadi yace bayan haka mun tabbata wato mutuwa tana nan tana jiran mu a madakata illam yufajil yawma in har a yau bata mamaye mu ba faja fi gadi gobe za ta mamaye mu anan kenan ana nuna saduda da nadama domin alkali ya tausaya musu fa qala lahu alqadi alqadi sai yace da shi lillahi darruka yace menene mafi mamakin ka lillahi darruka menene mafi mamakin ka wanda asalin kalmar minad darri ne addar shine wato tsiyayar nono kamar yadda suna ta'ajjibi ga taguwa wadda take dabba mai nono lokacin da ake tatsarta saboda duk wanda ya gani zai ka abin zai kayatar da shi ya yaba sai suke amfani da shi akan duk abin da mutum ya zo da shi kayatacce sai a ce lillahi darruhu shine yace lillahi darruka ma'ana menene mafi mamakin ka sai yace fama a azaba nafasati fika menene mafi dadin kalimomin bakin ka an gane ko menene mafi dadin tofin bakin ka ma'ana kalmomin da suke fita ga yacin wa min sharrin nafafati fil uqad sai yace wa halaka yace kai mutumin kwarai ga yacin wa hal da yake cewa shine yace wa halaka ma'ana menene mafi mamakin ka da kayatarwarka laula khida'un fika in ba dan yaudara da take tattare da kai ba sai yace masa wa inni laka laminal munzirina lalle ni gare ka alkali yace masa minal munzirina ina daga cikin masu gargadi wa alayka minal hadirin kuma ina daga cikin masu tsawatar da kai masu tausaya maka fala tumakir ba'da hal hakimina daga yau yace karka koma yi ma alƙalai makirci wattaki sadwatul mutahakkimina ka ji tsoran wato tumbe na alƙalai an gane ko masu hukunci ka ji tsoran tumbansu yace fa ma kullu musayirin yake dukilo yace ba dukkan wanda yake tirsasawa akan abu ma'ana mai doka a hannunsa yukilo yake rangwame an gane ko yukilu yake rangwame kenan minal iqala ne dai kamar yadda ya gabata wasta qala yaro ya nemi cewa a rangwamta masa yace wala kullu awani yusma'u al-qilu, ba a kowane lokaci bane ake sauraron fada, mutun zai yi fada a saurare shi ba a kowane lokaci bane. Ga yacin wakilihi ya rabbi inna haula'i qaumul la yu'minun, ga yacin kuma inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqan wa aqwamu qila, shine yace wala kullu awani, ba a kowane lokaci bane yusma'u al-qilu ake sauraron fada. Sai yace fa ahadahu shaykhu, dattijo sai ya masa alqawli alattiba'i mashuratihi, akan bin shawararsa, walirtida'i da tsawatuwa an talbisi suratihi, game da cudanya wato surarsa da kamarsa. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa law ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wa bihim ma yalbisuna alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun, shine yace an walirtida wato da tsawatuwa an talbisi suratihi, game da wato shine cudanya surarsa, wa fasala an jihatihi, sai ya rabu wato gabarin wato shine jihar alkali ya fita daga fadarsa, wa fasala ya fita an jihatihi yace daga barin sasanninsa, wal khataru yace yaudara, yalma'u tana walqiya tana walqawa min jihatihi agoshinsa, wal khataru yaudara yalma'u yace tana walqawa min jihatihi agoshinsa. Ga yacin wa idza gashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahuddin falamma najahum ila albarri faminhum muqtasid wama yashhadu bi ayatina illa kullu khattari kafur. Shine qala al-Haris ibn Hammam, al-Haris dan Hammam sai yake cewa falam ara ajaba minha fi tasarifil asfar, yace ban taba ganin mafi mamaki game da wannan kissa a cikin duwal kai kawo na bulaguruna. Lafazin asfar wannan na farko jami'i ne na safar, fi tasarifil asfar a cikin kai kawo da jijjuyawa wato na bulaguruna. Ga yacin wa tasrifir riyahi was sahabil musakkari baina samai wal ardi la ayati liqaumin yaqilun, sai yace wala qara'atu mithlaha, kuma ban taba karanta kwatancin wannan kissa, yace fi tasanifil asfar game da wato wallafa na littattafai. Lafazin asfar na biyu jami'i ne na sifir, idan aka ce sifrun shine alkitabul azim, mathalu alladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali alhimari yahmilu asfaran ay kutuban idhaman. Abin ya kewayo ga alkalai, ta gaba ma insha Allah ta gobe shi ma wani alkali ne na birnin Iskandar, shine za a je shi ma a samu a yau dare shi ne insha Allah ta'ala za mu dakata. Malam Huzaifa kenan, al'amari ya kewayo kanku, nan za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.